أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ƴan uwa barkamu da wannan yammaci na ranar talata 20 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam wanzu daidai da 11 ga watan Afrilu na shekara ta 2023 miladiya wanda insha Allah za mu tsora daga inda muka tsaya cikin darasin littafin Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam idan ba manta ba a karatunmu na jiya mun tsaya ne a cikin kitabul umuril manhiya anha kuma a cikin babu karahati rukubil jalalati wa hiya al ba'iru aw al naqa allati ta'kulu al azira mun tsaya a ƙarshen babin yanzu kuma insha Allah za mu dora da cikin sabon babi da fatan Allah ya fahimtar da mu abin da za mu karanta Allah kuma ya ba mu ikon aiki da shi wannan shine darasinmu na 20 a bana kuma za mu tashi akan babun nahyi anil busaki fil masjidi wal amri bi izalatihi minhu idza wujida fihi wal amru bi tanzihi al masjidi anil aqzar wannan babin zai mana bayani akan hani da aka yi game da yin tofi ko kuma kaki a tofar a cikin masallaci da kuma umarni da kawar da tofi ko kaki idan an gansa a cikin masallaci sannan kuma da yin umarni da tsaftace masallaci daga kowace irin kazanta hadisin farko a cikin babin shine hadisi na 1693 a cikin littafin ana Anas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala al-busaq fil masjid khati'atun wa kafaratuha dafnuha mutafaqun alayh wannan hadisin an karbo shi ta hanyar khadimin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine sayyidina Anas ibn Malik al-Ansari radiyallahu anhu yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-busaq fil masjid yin kaki a tofar a cikin masallaci khadi'atun laifi ne wa kafaratuha dafnuha amma abin da ke kankar wannan laifin shine a rufe wannan kakin ya kasance a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masallacin shi babu siminti kuma babu dabe kawai rairayi ne aka ɗebo aka zuba a cikin masallacin shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kaga an yi kaki din abin da zaka yi kawai shine ka rufe wannan in kuma kai ne ma kai kakin to kai laifi amma abin da zai kankare maka wannan laifin shine ka ga ka rufe wannan kakin abin da ake nufi da rufe shi anan ji malamai suka ce shine idan masallacin ya kasance masallaci ne da aka yi shi da ƙasa kuma da ban shi ma na ƙasa ne ko kuma zafaffani da dai sauransu idan mutum ya rufe wannan kakin ya zama yana ƙasa to shikenan babu komai ya zama ya kankare mishi wancan laifin da yi abul mahasin ar-ruyani yana daga cikin manyan malaman shafi'iyya ya faɗa a cikin littafinsa al-bahr yace al-muradu bi dafniha abin da ake nufi da rufe wannan kakin shine wata daita daga cikin masallacin amma idan ya kasance masallacin an riga an yi mishi shafe da siminti da sauransu abin da ya kamata a yi nan abin da ya kamata a yi shine a kankari wannan abin a fitar da shi daga masallacin idan kuma mutum ba zai iya kankare shi ba to shikenan mutum yayi kakin ya tofa a jikin tufafinsa in ya fita waje sai ya wanke ko ya kankare daga jikin tufafin nasa kuma wannan hadisin hujja ce bisa cewa yin tofi ko kaki a cikin masallaci laifi ne mai girma da har Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akai dan haka ya kamata ga duk wanda ya ji alamar zai yi kaki to ya tofa a cikin tufafinsa ko kuma ya fita waje yaje tofara waje shine in kuma a cikin sallah mutun yake a daidai lokacin da ya ji wannan to sai mutun ya tofa a cikin aljihunsa na tufafinsa ko ya goge shi da hannun rigarsa shikenan in ya dinda sallah sai ya je wanki وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مقاطا أو بزاقا أو نخامة فحقه متفق عليه وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده ورؤي منه كراهة وقال إن أحدكم إذا قام في صلاة فإنما يناجي ربه فلا يبزق أن في قبلته ولكن عن يساره او تحت قدمه ثم اخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه عن بعض قال او يفعل هكذا وانا حديث عن كرؤوس هنيرنا عائشه اور مؤمنين رضي الله عنها تجي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى في جدار القبله مقادا للي من ذا الله جلاله من شان الله ثبت غريشي ya ga wata majina da aka tofa a alkiblar masallaci wato a didi bangon alkibla au buzaqan ko kuma dai wani kaki au nuqamatan ko kuma wata majina fa haka sai kankare wannan abu mutafaqun alayhi hadisi ne da aka hado akan sa fi hadisi Anas ya zo a cikin wani hadisi na sirna Anas annabi sallallahu alaihi wasallam ra'a nuqamatan fil qiblati Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wata majina da aka tofar a daidai saitin alqibla fa haka ha biyadihi sai ya kankare ta da hannunsa mai albarka wa ru'iya minhu karahatin sai aka ga alamar kin wannan abun a fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala sai yace inna ahadakum idza qama fi salatihi cewa dayan cikin ku idan ya miƙe a cikin sallar sa yana salla bayan ma yunaji rabbahu to lalle hakika shi yana ganawa ne fa da ubangijinsa wala yabzu kan fi qiblati dan haka kada dayan ku ya rika yin tofi yana tofawa a daidai saitin alqiblarsa walakin an yasarihi aw ta qadamihi bari dai mutum in zai ma tofa to ya tofa a gefen hagunsa ko kuma ya tofa a gargashin sawayensa summa akaza tafa ridaihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya riki gefen mayafinsa ba zaka fi sai tofi a cikin shi waranda ba'dahu an ala ba'd sai kuma ya ninke sashen shi akan sashi ala sai ya ce auren kwado haka za ko kuma ɗayan ku yayi kamar yadda na yi ɗin nan wannan daga kaga yana nuna mana lalle wannan abin makruhi ne abin ƙi ne ƙwarai da gaske tunda har annabi sallallahu alaihi wasallam an ga alamar ƙin abin a fuskar shi wa ana nasin radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala inna hadhihi masajida لا تصله لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله تعالى وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وانا حديث عن قد أشتهن يسيرنا أنس رضي الله عنه يشي من ذا الله صلى الله عليه وسلم قال ياتي إن هذه المساجدة شوى وأن وراء نسجد ومسلاتي لا تصله لشيء من هذا البول ai bata dace ba da wani abu na daga wannan bawalinku walal qadari wala wani abu na kazanta inma hiya lizikrillahi ta'ala kadai dai shi masallaci an yi shi ne domin ambaton Allah madaukakin sarki au qira'atul qur'ani ko kuma domin ayi karatun alqur'ani dan haka aka yi masallaci au kuma qala rasul sallallahu alaihi wasallam ko kuma dai kamar yadda maiki alaihi salatu wasallam ya fada rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi a cikin wannan hadisin akwai bayani akan wajibcin tsaftace masallaci daga kowace irin najisa da kuma abubuwa na kazanta kuma za mu rika daga wannan hadisin muhimmancin tsaftace masallaci bisa wajibci a tsaftace masallaci daga duk wani abu na kaki da tofi da dukkan wani dauda irin ta jikin dan adam ko farci aka yanke maka a cikin masallaci to ka fitar da shi daga masallacin ya zama ka zubar da shi a waje duk wani abu dai na zahiri wanda yake wannan abun abu ne na rashin tsafta komai kankantar shi komai girman shi to lalle ne wajibi ne a tsaftace masallaci daga wannan abu kada a shigar da shi masallaci babu karahatil khusumati fil masjidi wa raf'is sauti fihi wa nashdil dallati wal bai'i wash shira'i wal'ijarati wa nahwiha fil min al mu'amalat. Wannan babin zai mana magana akan karhanci ko kuma mun dake cikin yin husuma wato rigimce-rigimce a cikin masallaci wa rafi sauti fihi da kuma daga sauti a cikin masallaci wa nashdi dallati ko kuma sanar da wani abu da ya bata wato yin cikiya kenan a cikin masallaci duk wannan abin hanawa ne wal bai'i wal shira'i da kuma saye da sayarwa a masallaci wannan duka haramun ne wal ijarati da kuma bada haya wa nahwiha da makamancin wannan minal mu'amalat daga cikin mu'amaloli duk waɗannan abubuwan haramun ne mutum ya riƙa yin su a cikin masallaci ko masallacin juma'a ne ko kuma na kamsu salawat wajibi ne idan aka ga wani ya zo yana kokarin sanar da daurin aure ko wani abu a cikin masallaci to amar magana ya fito waje ya fito kofar masallacin sai ya sanar haka nan ma sanar da suna in za su faɗa lalle su ma su riƙa faɗa daga wajen masallaci ba a cikin masallaci ba haka nan idan wani abinka ne ya ɓata kada ka yi cike shi a cikin masallaci sai ka fito daga waje sannan sai ka yi cikiya haka ake yi wa an abi hurairata radiyallahu anhu annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul man sami'a rajulan yanshidu dallatan fil masjid fala yaqul la raddaha Allahu alayka wa innal masajida lam tubna li hadha rawahu muslim wa an hadithan an karbo shi hanyar sayyidina abu hurairah dar Allah ta bada gare shi yace annahu sami'a annabiyyi sallallahu alaihi wasallam yaqul cewa lalle shi ya ji manzon Allah tsira da amincin Allah ta bata gare shi yana cewa man sami'a rajulan yanshuru dallatan fil masjid duk wanda ya ji wani mutum yana cikiyar wani abin sa da ya bata a cikin masallaci fal yaqul to sai ka ga wannan mutumin la raddaha Allahu alayka kada Allah ya dawo maka da abin da kake yin cikiyar sa din innal masajida lam tubna li hadha domin su masallatai ba a gina su don yin cikiyar abin da ya bata ba rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi wannan hadisin hujja ne bisa haramcin yin tambaye-tambaye da kuma cikiya a cikin masallaci haka nan kuma hadisin yana yin umarni da yin inkari ga duk wanda aka ji ko aka gan shi yana yin irin wannan abubuwan sannan kuma a sanar da shi cewa la raddallahu alayka kada Allah ya dawo maka da wannan abin da kake cike shi wannan masajid lan tubna ni haza domin masallacin nan ba a gina shi dan ka zo kana yin cikiyar abinka ba kaga wajibi ne lalle a rika hana mutane yin irin wannan abubuwan hatta mutanen da za su zo suna yin bara a cikin masallaci abin da ya kamata gare su shine su fito haraba su rika yi amma yin bara a cikin masallaci shi ma wannan ba daidai bane domin yana iya dauke hankalin masallata sai za mutane suna yin sallah ko suna yin wani abu na zikirin Allah amma muryar wannan mabaracin ta hana su samun nutsuwa a cikin abin da suke yi don haka lalle ne wajibi ne hatta yan agaji su rika yin magana ga masu yin bara a cikin masallaci wajibi ne mutum zai yi bara shi ya koma cikin haraba ko kuma ma ya yi hakuri har a idar da sallar haka nan idan sallar farilla ce ma haka idar wani mutum matafiyi ne da shi ko kuma a'a yana cikin yanayi ne na rayuwa yana buƙatar a taimaka mishi to ya koma daga waje sai ya sanar da abin da zai sanar ba wai a tsaye a cikin masallacin ana sallah wasu suna nafulfuli wasu suna zikirin Allah shi kuma yana faɗar matsalolin shi ba wannan shi ba daidai ba ne wa anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aytum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbaha Allahu tijaratak wa idza ra'aytum man yanshidu dallatan faqulu la raddaha Allahu alayk rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan wannan hadisin imam tirmidhi ne ya rawaito shi tare da kyakkyawan isnadi shi ma dai ta hanyar sayyidina abu hurairata radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ra'aytum man yabi'u aw yabta'u fil masjid idan kuka ga wani mutum yana saye ko yana sayar da wani abu a cikin masallaci faqulu to ku ce mishi la rabaha Allahu tijaratuka kana Allah ya ribantar da wannan kasuwancin naka wa idza ra'aytum man yashidu dallatan idan kuma kuka ga wani mutum yana cikiyar wani abin sa da ya bata a cikin masallaci faqulu to ku ce mishi la raddaha Allahu alayk kada Allah ya dawo maka da abin da kake cikiyar sa wannan hadisin hujja ne bisa haramcin saye ko sayarwa a cikin masallaci haka nan musamman mutanen da za su zo suna tallan maganin majina ko maganin karfin maza suna tallan shi a cikin masallaci wani lokacin ma zaka ga har suna hadawa da zantukan batsa wannan mutanen tabbas ba su gaine kuma wajibi ne a hana su wajibi ne kowanne musulmi idan ya gani suna yi ya hana su ko kuma ɗan agaji su hana su hadisin yana mana magana akan wajibcin yin inkari ga duk wanda aka ga yana yin irin waɗannan abubuwan kuma a yi mishi mummunar addu'a a ce kada Allah ya sanya maka riba a cikin kasuwancinka wa an buraidata radiyallahu anhu anna rajulan nashada fil masjid fa qala man da'a ila al jamal al ahmar fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la wajadta innama bunyat al masajidu lima bunyat lahu rawahu muslim ay innama bunyat al masajidu lis salati waz zikri wa nashr al ilm wana hadisa an karwa sai hanyar sayyidina Abu Raida Allah ya dade shi yace anna rajulan nashada fil masjid lalle wani mutum ya tashi yayi cikiya a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam faqala sayyidi man da'a ila al-jamal al-ahmar wane ne yaga raqumi na wani jajajajan raqumi to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji shi sai ya ce mishi la wajadta kada Allah ya sa ka samu raqumin naka inma bunyatil masajidu lima bunyat lahu kadai fa an gina masallatai ne domin abin da aka gina su domin sa rawahu muslim imam muslim ne ruwaito shi ay inma bunyatil masajidu lis salati ay abin da ake nufi shi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke nufi shi ne an gina masallatai ne domin yin sallah wa zikiri da yin zikirin Allah wa nashrul ilmi da kuma daidaita ilmi domin karantar da ilmi wa an amr ibn shu'aib ana bihi an jaddihi radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an ashra'i wal bai'i fil masjid wa an tunshada fihi dallatun aw yunshada fihi shi'run rawahu abu dawud wa at-tirmidhi wa qala hadithun hasan wannan hadisin an karɓo shi daga sayyidina Amru dan Shu'aibu daga babansa daga kakan shi Abdullahi dan Amru dan Asi radiyallahu anhuma yace lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama naha an ashra'i wal bai'i fil masjid ya hana saye da sayarwa a cikin masallaci wa antum shada fi dallah kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a riƙa yin cikiyar wani abin da ya bata a cikin masallaci an yin shada fi shi'run kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a riƙa rera waka a masallaci rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi Imam Abu Dawud ne ya rawaito hadisin tare da Imam Tirmidhi kuma Imam Tirmidhi ya ce hadisin hasan wato hadisi ne wanda isnadin shi mai kyau ne malamai suka ce wannan hadisin hujja ne bisa karhancin rera waka a masallaci amma wasu malamai suka ce a hadisin yana nufin miyagun waƙoƙi waɗanda suke cike da habaici da munana zargi da sauran abubuwa da zagi da cin mutuncin al'ummar musulmai a ciki amma idan waka ce wacce ta shafi addini kai tsaye wanda misali wani littafi ne wanda wasu masailu ne na fiqhu aka waƙe su ko kuma wani abu ne na yaƙin musulunci ko tarihin musulunci ko kuma yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi shi wanda aka rera shi da larabci to babu laifi a karanta shi a cikin masallaci ko dan a koyar da yara ƙanana ko kuma domin a riƙi ilmai da ke cikin wannan din wannan babu laifi duka dan an yi shi a masallaci Imam al-Bukhari ya kulla babi ma a cikin littafin sa wanda yace babu shi'ri fil masjid babin halaccin yin waka a masallaci kuma a cikin babin ya ambaci hadisin sayyidina Hassan dan Sabit radiyallahu anhu wanda Abu Huraira yana wurin lokacin da sayyidina Hassan yake rera waka sayyidina Hassan da ya ga sayyidina Umar yana mishi inkari sai ya tambaya Abu Huraira har samita annabi sallallahu alaihi wasallam ya kula ya Hassan ajib an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai Abu Huraira shin ka ji lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mini ni Hassan cewa ya kai Hassan ka amsa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma har Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma ayyidhu bi ruhil quds yayin da na miƙe zan fara rera waka dan bada kariya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam yake min addu'a yana cewa Allahumma ayyidhu bi ruhil quds ya Allah ka karfafe shi da ruhinka mai tsarki Abu Huraira yace kwarai kwanaji Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yace hada tsakanin wancan hadisin da aka hana rera waka a masallaci da kuma hadisin da ke umarni da halaccin rera waka a masallaci shine za a dauki wannan hanin ne da aka yi bisa duk wata waka irin ta jahiliya da kuma waka wasu ke kunshe da abubuwa kamar irin waƙoƙin yan siyasa da sauran da waƙoƙi marasa kan gado wa'annan dukan haramun ne a yi su a cikin masallaci amma idan waka ta kasance a cikin ta akwai umarni da ayyukan alkhairi a cikin ta akwai yaban ayyuka na addinin musulunci ko kuma wani abu na ilimi misali kamar irin manyan littafai irin su ahbari irin su iziya da risala duka an samu malaman da suka waki su waɗannan duka sai za a iya rerawa a cikin masallaci akwai irin su shadibiya wacce waka ce wacce imamu shadibi yayi ta wanda yake kunshe da bayani akan kira'o'in alqur'ani da ruwayoyin su daban-daban kaga duka wayannan waƙoƙi ne amma za a iya yin su a cikin masallaci saboda wani abu ne a cikin su na ilimi wanda kuma wannan ilimin yana daga cikin ilimai da ya kamata a ce kowane musulmi ya koye su ya iya tunda abu ne da ya shafi alqur'ani haka nan waƙa da take cike da yabo da kambamawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duka ana iya yin ta a cikin masallaci domin aikin lada ce tunda an yabi Annabi sallallahu alaihi wasallam a gaban shi kuma an ga ya bada tukuici sayyidina Ka'ab dan Zuhairu ya yabi Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi tukuici sayyidina Hassan ya yabi Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam har addu'a yake mishi yana cewa ya Allah ka karfafe shi da mala'ika Jibrilu kuma a lokacin da wannan addu'a ta samu karbuwa sayyidina Hassan ya ce wallahi sai naji harshe na ya zazzago yayi kaifi yace wallahi da zan dora harshe na akan dutse din nake zan iya fasa wannan dutsen ko mai kaurin sa haka nan da zan dora wannan harshen nawa akan kayin dan adam to da zan iya aski su ma dake kayin shi saboda kaifin da harshen yayi ya samu addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam duka wannan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yace ya halasta hadisi na 1700 a cikin wannan littafin wanda kuma shine na karshe a wannan babin an karbo shi ne ta hanyar sirna sa'ibu dan yazidu sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu yace kuntu fil masjidi fa hasabani rajulun fa nazartu fi za umar ibn al khattab radiyallahu anhu fa qala idhhab fatini bi hadaini fajitu bihima fa qala min ayna antuma fa qala min ahli taif fa qala law kuntuma min ahli al baladi lawaja'tukuma ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وانا حديثا انكر بشتا عن سيرنا صاحب ان يزيد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يتي كنت في المسجد ناقصا تي ناتك مسلا تي فحسبني رجل سيوانا متين يزن قرين فنظرت سينا دوبا فإذا عمر بن الخطاب سينا دوبا سينا قاشي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال سيتي اذهب جيكا فأتني بهذين جيكا زومن دوائن چنو mazajen guda biyu fajitu bihima sai na zo mishi da su fa qala sai tambaye su min aina antuma daga ina kuke kudin nan fa qala sai suka ce min ahli taif mun zo ne daga garin taif sai sayyidina umar radiyallahu anhu ya ce musu law kuntuma fi ahli al balad da ce ku yan madina ne la ja'tu kuma da yau sai na muku rauni saboda duka tarfa'ani aswata kuma fi masjid rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuna daga muryarku a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna daga muryoyinku a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rawahu al-bukhari imam al-bukhari ne ya rawaito hadisi kuma wannan hadisin yana mana bayani akan karhanci ko kuma haramcin daga sauti a cikin masallacin Madina saboda cewa wannan masallacin na musamman ne duk duniya babu masallaci irin shi domin shine masallacin da a cikin shi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yake kwance haka nan misalin haka sai kuma masallacin harami shine masallacin Ka'aba da kuma Masjidul Aqsa wato masallaci mafi nisa masallacin Qudus kenan kuma sauran duka masallacin masallatan duniya ma suna riskuwa da su a cikin irin wannan alfarmar inda an kira waje da cewa masallaci ne to haramun ne ka daga murya kana wani labari na duniya ko kuma wani abu wanda bai shafi zikirin Allah ko karatun alqur'ani ba kuma ko da karatun alqur'ani kake yi idan a daidai lokacin akwai masu sallah to an so kai kaddar muryarka domin masu sallan nan samu nutsuwa a cikin sallolin su akwai kuma hadisin sayyidina Ka'ab dan Malik radiyallahu anhu cewa shi ya nemi biyan wani bashi nashi daga wajen Ibnu Abi Hadrat wanda a lokacin nan yana bin shi wasu kudade ne kuma ya nemi biyan bashin a cikin masallaci sai ya zanto sautin su yayi sama har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jiyo su a lokacin nan yana cikin dakin sa sai ya fito zuwa gare su sai ya ce musu ya kai Ka'ab dan Malik ya kai Ka'ab Ka'ab ya ce sai na ce labbaika ya rasulullahi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ishara da hannunsa cewa ka rage mishi rabin wannan bashin da kake mishi. Sai na kawo sai yace sai nace mishi ya ma'aikin Allah nayi haka na rage mishi rabin bashin da nake binsa. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to shikenan kai kuma Ibn Abi Hadrat tashi ka je ka biya shi bashin sa. Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani yace Imamuna Malik ya hana daga murya a cikin masallaci mutlaqan sawa'un wannan daga muryar magana ake ta ilimi ko kuma wani abu daban indai a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne to koda magana ce ta ilimi to haramun ne mutum ya daga murya domin yin haka. Amma wasu daga cikin malamai kuma suka ce idan wani abu ne na ilimi mutum zai faɗa kuma ba a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam bane a cikin wani masallaci ne daban to babu laifin mutum ya daga murya shi idan wani abu ne na ilimi ko kuma wani abu wanda zai amfani al'umma a duniyarsu. Babu nahayi man akala suman aw baslan aw kurrasan aw ghayraha mimma lahu ra'ihatun karihatun an dukhuli al-masjidi qabla zawali ra'ihatihi illa li darura. Wannan babin zai mana magana akan hani da aka yi daga duk wanda ya ci tafarnuwa ko albasa ko kuma kurras, shi ma wani abu ne da Larabawa ke cin sa yana da wani irin wari mara daɗi. Au gairi haka wanda ya ci wani wannan mimalahu ra'ihatun kariha daga abin da yake da mummunan wari an da kulin masjid cewa wa'annan duka a hana su daga shiga masallaci qabla zawali ra'ihati indai kafin kawar da wannan warin ne to a hana su shiga masallaci ila lil daruratin sai dai idan da wata larura kamar wani abu ne ya faru a masallacin ana neman agajin jama'a to anan sa iya shiga. Wa ibn Umar radiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. متفق عليه. في رواية لمسلم مساجدنا. حديثنا فرقوا أشكن بابين شين حديثنا دبود قريبا كويدا دايا أشكن لتافه كما أنكر قوش تهانير سيرنا عبد الله أم عمر يتر على رتبه قريس يتشي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال lalle manzo Allah ya da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce man akala min hazi shajarati wanda ya ci daga wannan tsiran wato wannan bishiyar yani as-sum yana nufin tafarnuwa wala ya qarabanna masjidana kada ya kusanci masallacin nan namu. Mutafiqun alaihi wannan riwayar ta Bukhari da Muslim ne a cikin wata riwayar ta Imam Muslim cewa yi masajidana wato kada ya kusanci masallatan wato ba iya masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba kawai kowane irin masallaci ma in ka san cewa ka ci albasa ka ci tafarnuwa ka ci wani abu dai wanda yake mai wari kuma baka riga ka yi brush ba to kada ka kusanto masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana Anas radiyallahu anhu qala annabi sallallahu alaihi wasallam man akala min hadhihi shajarati fala yaqrabanna wala yusalliyanna ma'ana. Mutafiqun alayhi. Wannan hadisi an karbo shi ta hanyar sirna Anas dan Malik radiyallahu anhu qala yace qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi irada amincin Allah sabata gare shi yace man akana min hadhihi shajarati duk wanda yace daga wannan bishiyar fala ya qarabanna kada ya kusance mu wala ya salliyanna ma'ana kada kuma ya salla tare da mu. Mutafiqun alayhi hadisi da ka dauka kansa. Bisa shi hujjar wannan hadisin ne wasu daga cikin malamai suke ganin cewa wanda ya san ya ci daga tafarnuwa ko albasa ko wani abu mai wari to an yi mashi uzuri ya iya zama a gida ya sallar shi ba sai ya zo ya bi jam'i a masallaci ba saboda gudun kada warin bakinsa ya cutar da sauran masu sallah. Kuma bisa wannan ne za a iya yin iktibasi na sauran abubuwa masu wari misali kamar wanda sana'ar shi ne yanka nama ko kuma sai da kibi ko kuma wanda sana'ar shi ne bakin mai kamar misali bakanikai wayannan duka haramun ne gare su ma su riga shiga masallatai da irin wayannan tufafin a jikinsu ba dan kuma saboda wanda yake yanka nama kamar mahauci zaka iya jin karnin nama a cikin tufafinsa yayin da ya shigo masallaci. To haka nan kuma mai harkar kibi wato mai sai da kibi ko mai soye kibi koda ba soye kifin yayi ba a lokacin in dai wannan tufafin da yake aikin kifin da su ne a jikin shi to idan ya shigo cikin masallaci shi ma za a iya jin karni ko kuma warin wannan kifin tare da shi. haka nan bakanike wanda aikin shi ne gyara da kuma taba bakin mai da sauransu shi ma lalle za iya jin warin waɗannan abubuwan a tare da shi idan ya shigo cikin masallaci to wajibi ne a gare su masu irin wayannan sana'o'in idan za su shiga masallaci su tabbatar sun tube wannan tufafin wanda suke yin aikin da shi sanya tufafin da za su riƙa yin sallah da shi wato dai abin da ake nufi shine idan mahauci zai taho kasuwa ko kuma mai harkar kifi zai taho kasuwa ko kuma bakanike zai taho garejinsa su riƙa tahowa da tufafi kala biyu bayan tufafinsu na yin aiki ya zamto kuma akwai tufafinsu na sallah idan lokacin sallah ya yi za su shiga cikin masallaci ko masallacin juma'a ko na kamsu salawat sai su canza tufafi su sanya tufafi mai kyau wanda ba zai cutar da masallata ba domin idan ka shigo masallaci da irin wannan tufafin akwai wanda shi da zarar ya ji irin wannan warin to gaba daya a haka zai yi sallar babu cikin baya cikin nutsuwarshi kawai kenan wajibi ne ga kiyaye saboda haƙƙin sauran masallata wa an jabirin radiyallahu anhu qala qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man akala suman aw basalan falyatazilna aw falyatazil masjidana mutafaqun alayhi wannan hadisin an karɓo shi ta hanyar sayyidina Jabir dan Abdullah al-Ansari idan Allah ta bada gare shi qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man akala suman aw basalan duk wanda ya ci tafarnuwa ko albasa falyatazilna to lalle ne ya nisanci mu aw falyatazil masjidana ko kuma ya nisanci masallacin mu mutafaqun alayhi hadisi ne da aka hada kansa a fi riwayatin li muslimin a cikin wata riwayar ta Imam Muslim yace man akala albasal duk wanda ya ci albasa wasuma ko kuma tafarnuwa wal kurras ko kuma kurras fala yaqrabanna masjidana kada ya kusanci masallacin mu fa innal mala'ikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam domin cewa su mala'iku suna cutuwa daga abin da ƴaƴan Adamu ma suke cutuwa da shi to ga wake nan ashe wannan warin yana cutar da mala'iku duk wani abu ma dai mai wari wanda dan Adam baya son ware shi ko karni shi to wannan abin ba iya dan Adam ba kawai yana cutar da hatta mala'iku Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yace wasu malaman suna ganin idan dan ya ce tafarnuwar ko albasar to anan ne hannun ya fi karfi amma idan ya zamto an dafa ta to babu laifi in mutum ya ci dan karamin wanki yana iya tafiyar da wannan warin Imam al-Khattabi ya ce amma wasu daga cikin malamai sun yi tawahumin cewa cin albasa ko tafarnuwa uzuri ne da ke sanyawa mutum ya zauna a gida ba sai ya halarci jam'i ba kamar yadda dazu na ambata sai da shi Imam al-Khattabi ya ce a ba uzuri bane sai dai za a dauke shi a matsayin uquba ne ga duk wanda ya ci waɗannan abubuwan cewa to an haramta mishi falalar samun jami'i wa an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu annahu khataba yawm al-jum'ah fa qala fi qurbati summa innakum ayyuha an-nas ta'kuluna shajaratayn ma arahuma illa khabithatayn al-basal wa as-sawm laqad ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam idha wajada rihahuma min ar-rajuli fil masjid amara bihi fa akhrija ila al-baqi'i fa man akalahuma falyumithuma qabhan rawahu muslim wannan hadisi an karɓo shi ta hanyar sayyidina Umar dan Khattabi idan Allah ta bada gare shi annahu khataba yawmal jumu'ah cewa shi yayi khutba a ranar jumu'a akan minbar masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa qala fi khutbati sai ya fada a cikin khutbar shi yace summa innakum ayyuhan nas sanan ku ya ku mutane ta'kuluna shajarataini kuna ci daga wasu tsiro guda biyu ma arahuma illa khabithataini bana ganin su face kazamai ne su wayannan tsiran guda biyu albasala wa sum shine tafarnuwa da albasa da qadra aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi lalle ni na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idza wajada rihahuma min ar-rajul fil masjid idan ya ji warin tafarnuwa ko warin albasa daga wani mutum a cikin masallaci amara bi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi fa ukhrija ila al-baqi sai a fitar da shi zuwa ga baqi a yaje can fa man akalahuma sai da Umar yace to duk wanda zai ci waɗannan garran guda biyu fa ya mutu kuma dabkan to lalle ne ya kashe warin su ta hanyar dafawa rawahu muslim imam muslim ne ya rawaito hadisi kuma a cikin wannan hadisin malamai suka ce akwai karhancin cin albasa da tafarnuwa danyun da kuma halaccin cin su idan an dafa su sun zama dafaffu. Babu karahatul ihtibai yawmal jumu'ati wal imam yakhutub li'annahu yajlibu an-nawma fa yafutu istima'ul khutbah wa yukhafu intiqadul wudu. Wannan babin zai mana magana akan karhanci da aka yi na irin zaman nan da mutum zai ya tattari aka ya tattari kafafansa kamar haka. Mutum ya tari kafafansa ya dora fuskar shi akan guyoyinsa shine al-ihtiba. To an karhanta yin irin wannan zaman a lokacin da liman yake kuduba ni annahu yajlubu an-nawma, kun cewa irin wannan zaman yana janyo wa mutum saurin bacci. Fa yafutu istima'ul khutba, sai sauraron khutba ya zama ya tsire mishi. Wa yukhafu intiqadul wudu, kuma ana tsora cewa mutum karyewar alolarsa. An Mu'adh ibn Anas al-Juhani radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anil hibwati yawm al-jum'ah wal imam yakhutub. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa qala hadithun hasan. Wana hadithin Imam Abu Dawud ne da Imam Tirmidhi suka rawaito shi tare da kikkiawan isnadi ta hanyar sayyidina Mu'adh dan Anas al-Juhani yadda Allah ya tabbata gare shi. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah ya rada mace Allah ya tabbata gare shi naha anil hibwati, ya hana yin irin wannan zaman wanda mutum zai tari kafafan shi waje guda ya dora fuskar shi akan guyoyin shi. Ya hana yin irin wannan yawmul jumu'ah a ranar jumu'a wal imamu yakhutubu alhali liman yana yin khutba. An fada a cikin an-nihaya cewa al-ihtiba'u yin irin wannan zaman ana nufin an yadumma al-insanu rijlaihi ila batnihi, shine mutum ya tattaro kafafan shi zuwa ga cikin sa. Bi saubin, ta dalilin wani tufafi ya jama'uhuma, wanda zai tara kafafun nasa fihi a cikin sa ma'a zahari tare da bayan sa. Wa yashidduhu alayhi, kuma wanda zai dauro bayan nasa zuwa ga kafafun nashi. Wa qad yakunu al-ihtiba'u bil yadi iwadu saub, wannan wajen kuma ana yi da hannaye maimakon tufafi din. Shine kamar yadda na kwatanta mutum ya haka kamar wanda ya sa zulumbuwa dogon riga ya tattaro kafafun shi haka a cikin tufafin. Mutane da ba su da kiba sosai sun fi yi, shi ma akwai karanci a kan yin wannan. Babu nahayi man dakhala alayhi ashru zilhijjati wa arada an yadhhi an akhdhi shay'in min sha'rihi aw azfarihi hatta yadhhi. Wannan babin zai mana bayani akan hani da aka yi ga duk wanda goman zulhijja ta shiga gare shi. Wa arada an yadhhi, kuma yana nufin zai yi layya. An akhdhi shay'in min sha'ri, hani da aka yi gare shi daga ya aske wani abu na daga gashin shi aw azfari, ko kuma ya yanke wani abu na daga farcin shi. Ata yu bahi, har sai an yi lahiyar tukunna. An Ummu Salamah radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man kana lahu dhibhun yadhbahuhu fa idha uhilla hilalu zilhijjati fala ya'khudhanna min sha'rihi wala min azfarihi shay'an ata yu bahi. Wannan hadisin an karɓo shi ta hanyar mai ɗakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyida Hindu bintu Abi Umayya, wata aka bisanta da suna Ummu Salama radiyallahu anha, idan Allah ta bada gare ta qalat, tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, dalle manzo Allah tsira da mutum Allah ta bada gare shi ya ce man kana lahu dhibhun, wanda ya kasance yana da abin yanka yadbahu da zai yanka shi, fa idza ahalla hilalu zilhijjati, idan har watan zilhijja ya kama fala ya'khudhanna min sha'rihi, kada ya riki wani abu daga gashin kansa, wala min azfari, kada kuma ya yanki wani abu daga faratan shi shay'an wani abu, hatta yudhi, har sai an yi layya. Rawahu Muslim, Imam Muslim ya rawaito hadisi. Malamai suka ce wannan umarni ne mandubi, wato an so ne musahabi ne. Abin da ya juyar da wannan umarnin daga zama wajibi, an rawaito shi a wata hadisi, a wani hadisi na nana Aisha radiyallahu anha, tace na kasance ina cirewa kaska daga jikin hadiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wato abin da zai yanka, sannan kuma yakan zo yayi wa wannan abin yankan nashi ratayi. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam baya haramta wani abu wanda Allah ya halasta mishi har aje a yanka mishi hadiyarsa. Mahallin karhancin dai idan ya zanto babu wata buƙatar yin hakan kenan. Imam al-Bukhari ma a cikin littafin shi Sahih al-Bukhari ya kulla babi mai suna babu idza ba'asa bi hadihi li yuzbaha lam yuhrim alayhi shay'un, babin da zai magana akan idan mutun ya aika da abin hadayarsa dan a yanka mishi a harami to wani abu bai haramta ba gare shi shine yake gida sannan sai an bato hadisin masruk wanda ya karbo ta wajen Nana Aisha wanda yace yazo wajen Nana Aisha sai yace mata yake uwar mu'mini wani mutun zai aika da abin hadayarsa zuwa ga dakin Ka'aba kuma shine zauna a garin Masar sai zai yi wasiya cewa aiwa abun yankansa a ratayi kuma ba zai gushe ba tun daga wannan ranar yana cikin harama kenan har sai mutane sun yi sallah sai Nana Aisha ce a Masruk yace sai naji Nana Aisha ta yi tafi tana daga cikin hijabi wato a bayan labule sai ta ce hakika na kasance ina daura abin ratayi a jikin hadiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya aika da wannan abin ratayen aje a yanka mishi a harami kuma bana ganin yana haramtawa kanshi wani abin da Allah ya halatta mishi har mutane su dawo daga aikin hajji. Al-Hafiz Ibn Hajar yace Al-Imam Dawudi ya kafa hujja da wannan hadisin cha hadisi ne marfu'i kuma cewa idan goma Zulhijja ta kama duk wanda yake nufin zai yi layya kada ya riki wani abu daga gashin sa ko farcen shi wato kada ya yanki to cewa wannan mansuki ne wato an shafe wannan hannun da aka yi daga yin aski ko kuma yin yankan farce to an shafe wannan hannun da hadisin Nana Aisha radiyallahu anha. Ibn Tin yace ba buƙatuwa zuwa ga wannan domin ita Nana Aisha radiyallahu anha ta yi magana ne akan wanda zai tura da abin hadisi zuwa ga gurin da za a yanka da aka dai ala ayi halin da shi wannan hannun da aka yi hani ne na karhanci ba hani ne na haramci ba da aka idan goma Zulhijja ta kama idan matar aure ce ki to kina ga cewa kina so ki yanke farcen ki dan ki zama mai tsafta a gaban mijinki to wannan cewa kina so ki layya din ba zai hana ki tsaftace kanki da mijinki ya ganki tsaftsab ba a wancan umarni ne na mustahabi shi kuma ki zauna tsaftsam ki zama mai tsafta a wurin mijinki wannan kuma umarni ne na wajibci ko kuma na sunna dan haka kaga wannan din yafi karfi fiye da wancan haka nan kai ma namiji idan kana da nufin zaka yi layya kuma gashi farcenka yayi tsawo zako ko kuma gashin kanka yayi yawa yana saka ciwon kai to abin da yafi shine kai askin ka kawai babu komai ba zai rage maka komai ba a cikin ladan yankanka in Allah ya yarda. Ina ganin saboda ga tambayoyi an rubuto anan za mu dakata a wannan darasi namu na yau da fatan abin makaranta daidai Allah ya bamu ladan shi wanda muka kuskure kuma Allah ya yafe mana Allah ya kai mu gobe za mu shiga cikin sabon babi in Allah ya yarda. Ga tambayoyin kamar haka. Mai tambaya ta farko aka ce assalamu alaikum da fatan malam yana lafiya malam me ye matsayin yawan yin rantsuwa a kasuwanci ko da gaskiya mutum yake faɗa yin hakan ya halasta wajen gudanar da wannan addinin musulunci da fatan Allah ya ƙara basira. Yin rantsuwa a cikin kasuwanci haramun ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana kuma a cikin wani hadisi ma kamar yadda muka karanta kwanakin baya a nan wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wasu mutane guda uku ya ce waɗannan mutanen ba za su ɗanɗana ko da zaƙin rahamar Ubangiji ba a ran alƙiyama kuma Allah ba zai zance da su ba kuma Allah ba zai dube su da rahamar shi ba cikin waɗannan mutane uku a cikin hadda wanda yake ciyar da hajar shi ta hanyar yin rantsa-rantsa na ƙarya. Wallahu a'lam. Tambaya ta gaba yace assalamu alaikum malam kana da fatan kana lafiya malam tambaya ne kamar haka malam an ce kowa yana da gida guda biyu a lahira gidan wuta da na aljanna malam hadda arni Allah ya ƙara malam lafiya to eh haka ne kwarai da gaske arni ma idan bayan an mishi tambayar kabari ya kasa amsawa din nan to malaiku sai sun nuna mishi gidansa na aljanna sai kaga da anan zaka zauna da ka aikata ayyuka masu kyau amma yanzu kam tunda dai ka kafirce wa ubangijinka mazaukin ka shine gidan wuta daga nan sai su bude mishi gidansa na wuta sai azaba da ukuba da kuma abubuwa na bala'i su rika shigo mishi daga cikin gidan shi na wuta zuwa cikin kabarin sai a jona mar ya rika jiyowa hamami da tururi da zafi da kuna irin na gidan shi na wuta yana shigo mishi zuwa cikin masallaci zuwa cikin kabarin shi kamar yadda shi ma mumini bayan an mishi tambayoyi na kabari ya amsa sai malaikun su nuna mishi gidansa na wutar sai kaga da baka aikata aikin alkhairi ba da a can zaka zauna to amma yanzu da ka kirta ayyukanka to ga gidanka na aljanna sai a bude mishi gidan aljanna sai ya rika ganin gidan shi na aljanna ni'imomi suna kwararo mishi zuwa cikin gidan shi zuwa cikin kabarinsa sai a yalwata mishi kabarinsa gwargwadon karshen ganinsa wallahu alam assalamu alaikum da fatan Allah ya kai malam lafiya Allah ya kara malam lafiya tare da nisan kwana mai albarka shin Allah shi gafarta malam mutum ne yake da mace a Kano da Kaduna shin akwai halaccin yin kasaro a wajen tafiya eh kwarai da gaske idan mutum mazaunin Kano ne kuma yana da wata matar a Abuja ko a Kaduna idan ya taso daga Kano zai je Kaduna a hanya in sallah ta kama shi kasaro zai yi amma idan ya isa Kaduna ba zai yi kasaro tunda yana da mace a garin haka nan idan daga Kaduna ne zai taho Kano kuma yana da mace a Kano idan sallah ta kama shi zai yi sallah a Zaria sai ya yi kasaro idan zai yi sallah a kwanar Dangora kasaro zai yi amma idan ya iso Kano to ba zai yi kasaro ba kuma tunda ya iso garin da matar shi take nan ba zai yi kasaro ba wallahu a'lam akwai sauran tambayoyi guda biyu in Allah ya kai mu gobe za a amsa su da fatan abin da makaranta daidai Allah ya ba mu ladan su Allah ya ba mu ladan shi wanda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana baki da Allah ya shamu shi dukkan roƙon mu Allah ya sanya mu cikin bayinka nagari Allah ka ba mu rabo mai yawa daga cikin kowace irin gafara da rahama da baiwa da muke yi wa bayinka cikin wannan wata Allah ya kiyaye karshen mu ka samu cika da imani iyayenmu da malamanmu da matanmu da ƴaƴanmu da su riga mu gidan gaskiya Allah ka yafe musu Allah ka ramace su Allah ka haske kaburburan su albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da saka malumun mu da alkhairi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk allahumma salli ala sayyidina muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina muhammadin fil malil ala ilaha middin wa ala alihi wa sahbihi fi kulli waqtin wa hin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin